Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da safiyar yau Lahadi 10 ga watan Maris. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Wasu yan bindiga sun afka cikin wata makarantar kwana a Arewa maso yammacin Najeriya da safiyar jiya Asabar, suka yi awon gaba da dalibai 15 a cewar yan sanda ga kafar labarai ta AP, kimanin sa'o'i 48 bayan sace wasu daliban kuma kusan 300 a wannan yanki mai fama da rashin kwanciyar hankali. Yanzu sace dalibai ba bakon abu bane a yankin arewacin Najeriya, musamman ma tun bayan da wasu masu tsauraran ra'ayin addini suka sace dalibai mata sama da 200 a shekara ta 2014 a kauyen Chibok da ke jihar Borno. Tun sannan kungiyoyi masu dauke da makamai suka zafafa sace daliban makaranta da neman kudin fansa, ta yadda zuwa yanzu aka sace dalibai akalla 1,400. Yan bindigar da suka kai hari da baya-bayan nan sun farma kauyen gidan Bakusu da ke karamar hukumar Gada ta jihar Sokoto da misalin karfe 1 na dare. Sun afka makarantar wadda ta Islamiyya ce, suka sace yaran daga dakunan kwana kafin jami'an tsaro su iso. A cewar mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Sokoto Ahmad Rufai ga kafar labarai ta AP, a halin da ake ciki dai a jihar Kaduna kuma jiya Asabar, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya gana da hukumomi da wasu daga cikin iyayen daliban da aka sace, inda ya basu tabbacin cewa jami'an tsaro na kan kokarin nemo yaran da kuma ceto su. Sojojin Amurka da na Faransa da kuma na Burtaniya sun kakkabo gwamman jiragen yaki marasa matuka cikin tekun Bahar Al-Ahmar da dare da kuma washe gari Asabar, bayan da yan hutsin Yemen masu ra'ayin Iran suka kai hari da jiragen kan jirgin dakon kaya na Propel 14 da kuma jiragen ruwan Amurka na yaki, a cewar rundunar sojin Amurka a wani bayani. Dama yan hutsi kan kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun na Bahar Al-Ahmar da kuma mashigar ruwan Aden tun daga watan Nuwamba, matakin da suka ce na nuna goyon baya ne ga Falasɗinawa yayin da Isra'ila ke yakar Hamas a Gaza. Mai magana da yawun bangaren soji na hutsin Yahya Sariya ya faɗi a wani jawabin da aka yada jiya Asabar ta gidan talabijin cewa sun yi amfani ne da jirage marasa matuka 37 wajen auna jirgin ruwan na dakon kaya da jiragen ruwan yaki na Amurka din a tekun Bahar Al-Ahmar da mashigar ruwan Aden. Ana ci gaba da tattaunawar maido da zaman lafiya a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas, a cewar hukumar leken asirin Isra'ila ta Mossad a wani bayani jiya Asabar. Tuntuba da kuma haɗin kai na ci gaba tsakanin masu tattaunawar a kowane lokaci, a wani yunkuri na cike gibin bambanci da kuma cimma daidaituwa, a cewar bayanin. Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya yada a daidai lokacin da shakku ke dada karuwa kan yiwuwar cimma jituwa yayin da ake shigar watan Ramadan mai tsarki ga musulmi. Isra'ila da Hamas dai sun yi ta zargin juna da yin sanadin cijewar tattaunawar. Wata majiyar Hamas dai ta gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa da wuya tawagarta ta sake komawa birnin Al-Qahira wurin tattaunawar a wannan karshen makon. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane akalla 5 sun mutu jiya Asabar, 4 daga gida daya, baya ga wasu 9 kuma da suka ji raunuka a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai wani gida a kudancin Lebanon, a cewar kamfanin dillancin labaran kasar NNA. Dama Isra'ila da kungiyar Hamas ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran sun shiga mummunar musayar wuta kullayomin, tun bayan da yaki ya barke a watan Oktoba tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Hamas da ke Gaza wadda kawar Hezbollah ce. Wannan hari da ya auna wani gida a Kirbet Salem ya halaka wani iyali mai mutane hudu, wato miji da mace da ƴaƴansu biyu da kuma wani mutum. A cewar kafar labaran ta NNA ta kara da cewa matar ma na dauke da ciki. Mazauna Port-au-Prince babban birnin kasar Haiti sun yi ta kansu jiya Asabar biyo bayan sake barkewar tashin hankali na kungiyoyin daba ta yadda wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin yiwuwar birnin ya kasance cikin rudani bayan da wasu mahara dauke da makamai suka auna fadar shugaban kasa da hedkwatocin yan sanda. Muggan kungiyoyi waɗanda ke iko da sassa da dama na birnin na Port-au-Prince da kuma manyan hanyoyin zuwa sauran sassan kasar sun gallaza ma jama'a a yan kwanakin nan a yunkurin su na kawar da Prime Minister Ariel Henry na wannan kasa wadda ita ce mafi talauci a yammacin duniya. A Najeriya, mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta addinin musulunci Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya yi kira ga al'ummar musulmi da su fara duban watan azumin Ramadan daga yau Lahadi. Sarkin musulmi Abubakar ya yi wannan kiran ne a wata takardar bayani mai dauke da sa hannun Professor Sambo Junaidu, chairman din kwamitin bayar da shawarwari kan harkokin addini na majalisar masarautar wadda aka baiwa manema labarai. Da wannan ana buƙatar musulmi su fara duban sabon watan Ramadan tare da bayar da rahoto da zarar an gani ga hakimi ko sarki mafi kusa don tura bayanin ma mai alfarma sarkin musulmi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannu mu da arziki da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, can da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Lima Abdullahi, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu nazari ne akan batun kare yara a yanar gizo sakamakon yadda za a iya amfani da intanet wajen aikata alkhairi ko akasin haka. Shafukan intanet na iya zama abin da zai amfani yara don bincika bayanai akan darasin da ya shafi karatunsu ko sadarwa tsakaninsu da malamai ko kuma abokan karatu. Baya ga yiwuwar amfani da su wajen buga wasanni kan wayoyi, wato games kenan. Sai dai shiga shafukan yanar gizo ga yara ko manya na da wasu illoli kamar ganin abubuwa da ba su dace ba, cin zarafi ta yanar gizo da kuma yadda wasu gungun mutane ke mayar da dandalolin wajen farautar yara musamman mata don lalata rayuwarsu kamar yadda wasu alƙalman ƙirƙira suka yi nuni. Yanzu bari mu fara da Sada Kuda, masani a fannin jera manhaja, wato software engineer Abdullahi Nasir, wanda zai yi bayani akan illolin baiwa yara waya ko tablets ba tare da sa musu ido ba.
Gaskiya ba yara waya tablet suna ƙanana yana da illa sosai a rayuwarsu. Bari mu fara da illa mata fizika saboda ita waya bai kamata ma a ce ana ba yaro ba sai ya dan yi wayo saboda tana illa ga lafiyar yaro musamman ma aka ce waya tana fitar da radiation. So da kai ya shekaran da ake so su yaro sai ya kai sannan a ba yaro tablet. Na biyu kuma game da bangaren shiga yanar gizo ko kuma buɗe applications da ba su kamata ba wanda har za ta iya kaiwa ga sun je sun ga abin da bai kamata ba. Abu na farko da iyaye kamata su dinga yi shi ne bibiyar wayoyin da suke ba yaran su, sanin ga duba me suke yi da ita ina suka shiga, sannan sanin ga duba browser history su ga page din da suka ringa shiga, sannan koda content ne ko kuma applications ne ya zama na ba su application wanda zai ringa amfana su kamar applications na karatu. Hatta YouTube ma da ake yi, akwai YouTube for kids wanda iya yara ne za su iya amfani da shi kuma content din da za a ringa saka musu na yara ne. Baya ga wannan hatta cartoons ma da suke kallo, akwai irin cartoons da shi kanshi ana saka wani abu na bata selfie a jiki wanda mu ba lalle mun sani ba dalili ko saboda muna tunanin wannan cartoon din an yi shi ne na yara kuma wanda ba haka bane yanzu ana amfani da wannan damar a bata tarbiyyar yara misali ni wani lokacin ina samu dan kalle cartoon so ina ganin irin wannan abubuwa na bata tarbiyya wanda za su saka musu wasu ra'ayi wanda su ba su san ana tusa musu shi ba sai dai su taso ku ga yaro ya dau wani hali wanda ba shi bane to dai irin wannan cartoon din nan suke gani kawai sai abu ya shiga jikin su ya zama na yabo jiki
ina ga batun biyan kuɗin wata-wata ko shekara-shekara na subscription wanda ake yi wa ikirarin premium subscription shin yana taimakawa wajen gudun abin da ka je ya dawo idan aka ba wa yaro waya
eh yana taimakawa amma kuma ba za a dogara ga wannan ba saboda akwai applications da akwai website da tunda ba zai a ce kowanne an bi su ana biya ba wasu ma ba a biya wasu ma sai randomly ne by mistake yaro zai shiga sai a kai shi wannan website sannan kuma misali amfani da application kamar YouTube yaro kullun yana amfani da device yana kara ilimi a kanta yau idan ya shiga ya ga yayi wannan wata rana zai cije ku da wannan musamman ma in yana shiga irin kamar Play Store haka yau in ya dauko wannan application din ya ga ya mai wata rana zai je ya ci bari ya dauko wani daba to haka kuma a cikin wanda yake dauko tunda shi ba zai iya tantancewa ba ko ya tace application din da yake da kyau ko mara kyau anan kuma zai iya ganin irin wannan tallikan da haka da har yaje ya gano talla da bai kamata ba
a bangaren iyaye bari mu ji matakin da malama Fatima Zara Umar ke dauka wajen kare yaranta
kaman mu kin ga abin da mai gidana yake yi shine akwai wani Google Family Link da yake da shi wanda is like a control panel that she adult in yake da shi on his phone so if you have a child that is going to be using any kind of device ko phone ko kuma tablet ne ke kike da control panel a wayan ki zaki bada access so misali yaran mu muna da tablet idan yazo zai downloading wani abu a tablet tunda baban su shi yake da wannan Google Family Control Panel din shi yaran namu ba zai iya accessing ba dole sai baban shi yayi approving so baban shi ko yana office ko yana gida ko ma tafiya yayi wani gari idan misali Farid yace bari in yi downloading wani game ai daddy ba zai sani ba daddy zai sani why because daddy shi yake da control panel a wayar shi so za a aika wa daddy prompt cewa gashi nan an lura cewa ana so ai downloading wani app ko wani game so shi daddy from his own end tunda shi yake da overall remote control sai deny so bayan da za a yi wannan yaron ya downloading wannan app din sannan na biyu kuma zaka iya shiga additional settings akwai abin da ake cewa second space zai taimaka maka kai creating wani profile for yaranka misali kamar yanda muke using laptop sometimes zaki ga mutum biyu suna using a laptop guda daya amma kowa yana da profile din shi kamar misali Instagram ba kana da choice inda zaka iya adding wasu profiles under one account dinka ba to is the same thing kamar waya ko tablet zaka iya creating profiles guda biyu daya naka daya na yaro bari in baki another misali ina da Netflix account ina ne amma nayi wa yara na creating accounts din su Farid yana da account din shi wanda ya dace da shekarunsa shekararsa 11 wanda duk wani cartoon ko family movie ne na wannan age group din nashi sannan Tattam tana da account enta wanda ita ma is age appropriate shekara ta 4 so duk wani abu da ya shafi yaro dan shekara 4 shi zasu gani so ina da control over abin da zasu iya gani inda zasu iya shiga da inda ba zasu iya shiga ba
sai kuma wani uba da nasa bayanan
sunana Ibrahim Yusufiya a gaskiya yawancin abubuwan yanzu na it's not that hard because yaran yanzu gaskiya suna samun wayo da wuri amma irin shawaran da zan iya bayarwa shine akwai applications din da zaka iya sa abubuwa ka koye su wanda yaro ba zai iya shiga ba indai kai searching a iOS ko Google Play Store zaka iya ganin su iri-iri akwai calculator akwai calculator bauti akwai bauti dai wanda ka zaba gaskiya akwai Google account na Gmail wanda za a iya buɗe ga yara wanda ita wanda zaka buɗe suna da limit na yara da za su iya browsing wanda ba zai kai abubuwan da ma ke tunani ba so it's better ka yi wannan in ka buɗe musu Gmail din nan kana da Gmail guda biyu a kan account din ka za ka iya sa Gmail ko na kake da shi za ka iya sawa a waya da ko kuma a tab da so at least kafin ki mika masa ya wayan sai ki mishi cewa kin komar da Gmail din zuwa na yara din kafin ki ba su so da kin ga nasu za su yi amfani da shi duk abin da za su yi browsing dole akwai apps da an riga an yi blocking nan shi na under 18 sannan kuma abubuwan suna wayan ka ne ko wayan ki za ka iya using privacy akwai application na privacy wanda za ka iya koya abubuwa a ciki a lokacin da kake bukata su za ka iya zuwa ka duba ka sa password ɗinka wanda yaro bai san ma ko me ka sa a wurin ba it's better a ce ka koya wayan nan abubuwan ko kuma no baka sashi ba ma a wayan ba kwata-kwata saboda yaran yanzu gaskiya di are very smart so it's better a ce ka samu ko application din nan sai ka samu abubuwan ka ka zuba su a ciki ka sa password duk lokacin da kake bukatar sa sai ka koma can ka use password din ka ka bude
yanzu bari mu ji shawara daga bakin masani
sunana Abdullahi Nasir na zauna a Kano sannan ni kuma software engineer ne to a shawara ya kamata a ce iyayen yara ko da za su kalli cartoons na farko ko su kalla tare da su ko kuma kafin su buba su cartoons din da za su kalla su fara kallo su tabbatar ka cartoon din ba shi da matsala ko kuma ba su da lokaci su ringa yin review na cartoons din online idan sun ka tabbatar babu matsala sannan kuma a ba su su kalla sai kuma bangana art gaskiya ya kamata a ringa sa restriction ya zama na ce tablet din da ake ba su a daina ba su wanda ya zama na yana da web browser ko da da akwai ya zama na an cire shi ko kuma an samu application da yake kula wasu apps ya zama na an samu security wanda ba za su iya bude shi ba sai da wannan password din application na YouTube shi ma ya kamata a ce an yi musu installing a YouTube for kids wanda idan suka shiga content din yara ne sannan kuma da kuma wasu applications na koyon karatu wani ta hanyar karanta wani kuma as cartoon kamar yadda an san yara suna son cartoon sannan kuma a daina barin yara suna amfani da tablet ko kuma kowane irin nau'in waya karkai a kai saboda yara suna zama addicted to wannan devices din wanda bai kamata ba ya zama na ce sai lokaci-lokaci ko kuma lokacin karatu shi ne za a bar sannan kuma abu na karshe ina shawartar iyaye da su daina ba karamin yaro tablet na ana tunanin zai yi kuka saboda yana da illa sosai ga yaro yana affecting lafiyar shi sannan kuma yana affecting kwakwalwar shi
idan ana iya tunawa a shekarun baya-bayan nan an sha gabatar da kudirin kare yara a majalisar Najeriya inda a cikin makon nan kwamitin kula da fannin shari'a na majalisar wakilai ya kara kai wajen zama akan wani kudiri na daukar matakan gaggawa don tabbatar da kare yara a shafukan internet a yayin da ake kara samun cigaba a fannin kere-keren yanar gizo a duniya masana da dama sun yi ta nuna damuwa game da kare yara a kafofin yanar gizo sakamakon yadda komai ya kusan koma tafin hannunmu to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdul da na shirya kuma na gabatar da shirin ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan warin jiki Warin jiki yakan auku ne idan zufa da kuma kwayoyin cuta nau'in bacteria dake kan fata suka hadu akwai cututtuka dake haddasa warin jiki amma a wasu lokutan ana samun warin jiki ne sakamakon rashin tsafta ko kuma yanayi na zafi wanda gumi ke haddasawa ko kuma wani nau'i na abinci da ake ci tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani kamar haka
warin jiki yana nufin bromidrosis ko bromhidrosis ko kuma osmidrosis a turance ko in ce a likitance wanda yawanci ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru 17 ko 18 ya yi sama amma kuma yakan iya kama wanda suke shekaru 8 zuwa shekaru 14 sai dai ba can sosai ba haka ma kuma bai cika kama wanda suke shekaru 55 ya yi sama ba so asalin min shekaru 17 ne zamu iya cewa zuwa shekaru 50 wannan kuma warin jikin abu ne wanda tabbas akwai abubuwan da suke iya janyo shi da wanda suke iya taka rawa sosai yayin da mutum yake da shi wayannan abubuwan kuma ba kuma ne illa glands din da suke jikin fatan mutum wanda shine zamu bayani a gaba
a likitance me ke kawo warin jiki
akwai wasu sinadarai wanda suke kasan fatan mutum wansu abunshi glands wannan glands specifically muna da apocrine glands muna da kuma eccrine glands wannan apocrine glands da kuma eccrine glands in generally suna nan a kasan fatan mutum kama da kasan hammata ko kuma kasan kirji fata na kirji ko kuma na wato ainihin gaban mutum wato al'aura kenan ko kuma na cinya ko kuma na hannu ko na kafa tare da sauransu ko wani dan adam kuma yana da shi generally dan suna da matukan amfani amfanin su kuma ba kuma bane illa yayin da mutum ya kasance cewa kamar zafi zai iya masa yawa, to sukan taimaka gurin thermal regulations. Thermal regulations kuma shine ya kasance sun rage zufan da zai iya daga mutum hankalin da ba a bukata, kuma sai sa waɗansu da suke samu irin wannan zafin jikin in kasance ba samu sun yi zufan da ya kamata ba, musamman a yara sai ka samu sun fara convulsing. To wannan kuma ba wai zallan epocrine da kuma eccrine glands bane suke takarawa, hadda sashi na kwakwalwa wanda shine yake controlling irin waɗannan zafi jikin na thermal regulation din, amma ba wannan ba. Ta fannin normal dan adam shi wannan bromhidrosis din ko kuma osmidrosis din ko bromhidrosis din, wato wannan warin jiki ko kace gafin jiki ko kace wato ainihin doyin jiki haka, yana da rabe-rabe ne. Muna da epocrine bromhidrosis, muna da eccrine bromhidrosis, tare da epoeccrine bromhidrosis. So shi wannan epocrine bromhidrosis din nan yawanci shine aka fi samun shi a jikin dan adam, saboda ya fi aukuwa ne a kasan hammata ko kuma ta gurin kirji ko kuma ta gaban al'aura haka, amma musamman ta kasan hammata wanda ba komai bane yake taka rawa illa manyan abubuwa kamar haka. Na farko akwai irin su ammonia, wani sinadari ne wanda ake samun shi a jikin adam. Akwai irin su fatty acid, musamman manya guda biyu a ciki. Na farko akwai wani E3 methyl 2 hexanoic acid, tare da kuma RS3, muna da RS3 hydroxy 3 methyl hexanoic acid. Waɗannan manya-manya acid ne guda biyu, tare da taimako na bacterial decomposition haka, musamman carinobacterium. Yayin da ya kasance cewa ya yawa a jikin mutum, in suka zo suka haɗu waɗannan suka damu, to zai kasance cewa kuma sun canja yanayin fitar da wato a ce zufan da mutum da ya kamata a ce yayi wanda baya da wari, sai su maida wannan zufan mai wari, wanda zai kasance yayin da mutum ya zufa sai kasance wari yana nan yana tashi. Wannan koda ma a ce bai zufa ba, sai wannan warin ya fara kokarin ko kuma tunzura wannan tashin. To wannan shine problem din da ake samu na wannan epocrine bromhidrosis din nan. So shi kuma eccrine bromhidrosis ba a cika samu shi cancan sosai ba, though shi kuma is more generalized, wato ya fi aukuwa a dukkan jikin dan adam, amma kuma ba a cika ganin shi ba, except in mutum ya yi wani abu ne, ko kuma in ce yayin da mutum ya yi wani abu ne shi kuma ya fita shi. Mutum in ya sha ne, ko in ya ci wani abu, ko in ya shafa wani abu ne bai karfa jikin shi ba, ko kuma bai karfa jikinta ba, to shine yake fara iya nuna alamun wannan eccrine bromhidrosis din nan. Musamman abinci irin su kamar a ce albasa ko kuma garlic ko kuma a ce curry ya yawa a cikin abinci, ko ga wanda suka sa giya a gaba suke yawan sha, ko kuma in su sashi na abinci dai wanda ba a rasa, wanda mutum in ya lura yana iya daga masa wannan warin jikin, to yana da kyau ya hakura ko kuma ta hakura da ci ko da shan waɗannan abubuwan. Wa'in suka ma magani ne irin su penicillins, grupin antibiotics ne, haka ma kuma su bromides, sai ba a cika so ba a taba so ba ma zan ce mutum ya zo na ya je ya ce zai sha magani da kanshi, sai ka samu ya yi treating wani problem amma kuma ya ƙara haddasa wani matsalan a jikin shi. So an gudu kenan ba tsira ba. Epoeccrine bromhidrosis wanda shine na gaba, shine wanda nake cewa akan samu a yara wanda suke daga shekaru 8 zuwa shekaru 14. So shi kuma yawanci in aka samu axillary sweating ne, wato in ya kasance cewa kenan yaro yana yawan zufa, wannan kuma zufan akan same shi ne yayin da yaro ko kuma yarinyan suke yawan wasa, ko kuma suka dan yi kwallo, suka yi guje-guje da sauran tsalle-tsalle haka, wanda ba laifi bane, yana da matukan kyau saboda yana taimakawa gurin gina jikin su tare da ƙara lafiyar su. Amma kuma laifin shine yayin da suka gama wannan wasannin, suka gama zufan nasu, sai iyaye kasance ba su tsananta musu sun je sun yi wanka mai kyau ba. Wayansu za a iya ce musu je su yi wanka, su je su jajjaba ruwa a jikin su, wayansu kuma za a je kawai su je su wanke jikin su, wayansu ma ba a damuwa da su, ko za a je a yi sallah. So irin wannan zufan da zai iya aukuwa ya ta yin yawa, ko yaro baya iya wanke jikin da kyau har zai yi developing, to shi ma ba amma wanke bane zai iya kawo wannan epocrine bromhidrosis. Sai ga yaro ne gashi nan dai ɗan shekara 11 ne, amma kuma akan iya jin irin wannan warin a jikin shi. To sai sa in dai ba wai wani abu ba, yana da kyau mahaifin ko mahaifiyar su kasance su ne da kansu, ko kuma wani babban wa ko wani babban ya, su kasance su ne suke wanke su, su wanke jikin su da kyau yanda ya kamata, to yana taimakawa gurin prevent wannan form of epocrine bromhidrosis din.
To menene ma bambancin warin jiki na rashin kula ko kuma rashin tsafta da kuma warin jiki na ciwo?
Warin jiki na rashin kula shi ma yana aukuwa sosai a wannan environment din, dan da yawa daga cikin mutane ba bromhidrosis suke da shi ba, ko kuma osmidrosis, wato suna da shi general poor hygiene ne, wanda wato ba sa samun dama ko in ce ba sa tsafta jikin su yanda ya kamata, kuma ba sa yi kwata-kwata. Akwai wanda shi wanka ba matsalan shi bane, wanka ba matsalan ta bane, su ba sa yi sai in sun kama za a je wani taro, ko za a zo a ce akwai wani event, ko kuma wa'insu ranaku specifically a ce ko in zai je church ne, ko in zai je masallaci ranar juma'a, sai wani ya kasance cewa yana tsafta jikin shi. To ko kuma wannan gashi yana tsafta jikin shi, amma kuma shi kanshi ya san cewa ba wanka mai kyau yake ba, ko ba wanka mai kyau take ba. Amma akwai wanda suke wanka mai kyau din, amma still akan samu irin wannan body odor din, musamman ga wanda ya kasance suna barin gashi a kasar hammatansu, ko kuma gashi a kirji in maza ne, tare da gashi a private part in maza ne, ko kuma mata, shi yasa inda hali yana da kyau koda a so daya a sati in mutun ya lura cewa irin wannan body odor da yake da shi ba wai na rashin lafiya bane, yana da kyau mutun yana shaving, tana shaving kowanne sati sau daya, wannan yana taimakawa gurin rage gashi. To yayin da ya kasance wannan gashin ya ragu kuma, to ba za a na samun secretion din wannan apocrine tare da eccrine glands din yayin yawan da zai kasance cewa ya hadu da bacteria da zai jawo wari ba, to zai kasance in ma za a samu warin ba mai yawa bane. Amma akwai wanda shi kuma sana'an shi ne wanda dole sai ta kama yayi a kasar ranan da zai zo ya zufa, to kaga irin wannan ba za ta ce bari ba, dan ba za ta yi ba, dan dole ne mahalaliyan shi, dole ta nemi mahalaliyan ta. To irin wannan shawarin da ake bayarwa in ya kasance cewa body odor su ko wani jikin su yayin da suke aiki ne suke zufa, to yana da kyau ya kasance sun iya bin hanyoyin da za su bi dan su tabbata cewa wannan zufan sun wanke shi yanda ya cancanta. So ta fannin kuma wanda warin jiki na shi kuma ciwo, muna da a lot of cututtuka wanda su kuma dama suna zuwa da irin wannan wato ainihin warin jiki wanda sun fi karfafawa ta fannin ekranci wannan bromidrosis ko kuma yanzu an ce under metabolic conditions that are more related to shown ekran bromidrosis, kamar zuwa ce irin su trimethylaminuria wanda aka fi sani shi da fish odor syndrome, wanda matukan wari ne ko in ce gafi ko doyi mai bala'in karfi wanda mutum da yake da shi wa'in su har sukan samu depression saboda suna tsoron shiga cikin mutane ko kuma mutane suka ji su sai su ga kamar suna ja baya da su. So muna samun su phenylketonuria, akwai irin su odor of cat syndrome, muna da irin su sweaty feet syndrome, muna da other ones wanda they are more related to su kuma generalized bacterial infection musamman known da carina bacterium suke causing, wannan abu shi erythrasma, muna da irin su intertrigo, muna da irin su trichomycosis axillaris ko kuma trichomycosis pubis, wannan dukkan su bacterial infection ne yayin da suka yi yawa sai kasance suna depositing tare da wari ko kuma in ce sun bayyana features din su tare da wari, wato mutum ba mu haki bane ya da kuraje, akwai kaikayi, akwai kuma komai bai zazzabi, amma kuma sai ya accompany din wannan alamomin tare da wari a jikin shi. So kun ga irin wannan conditions ne wanda su ma daban-daban ne, so akan same shi yayin da mutum ba wai yana da rashin lafiya ba, shi wannan warin jikin ko kuma akan same shi yayin da mutum yake da wato ainihin lafiyan shi wato amma kuma yana da irin waɗannan ɗaya daga cikin conditions din da na faɗa, wanda shi ma kowanne akan bada irin nashi kulawan da zamu tattauna a gaba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas, anan zamu dasa aya a cikin shirin, sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Okay.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.